ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a makon da ya gabata ne dai hukumar da ke bada lasisi na kafa jami'o'i a Najeriya ta bayo gwamnatin jihar Niger lasisin jami'a na ilimi matakin da kuma aka fara tun kusan shekaru 10 da suka gabata a wani biki na mika takardar sabon jami'an ga gwamnatin jihar Niger Umar Bago muƙaddacin babban sakatare a hukumar NUC da ke kula da jami'o'i a Najeriya Mr. Chris Mayaki ya bayyana cewa jami'ar ta jihar Niger ita ce jami'a ta 270 da ake da su a Najeriya haka kuma ita ce jami'a mallakar jiha ta 63 jami'ar dai idan ta fara aiki ga dangadan za ta fara bada takardar shaidar degree kuma takardar shaidar NCE ta bangaren ilimi domin yayewa da kuma horar da malamai to koya kafa sabbin jami'o'i a Najeriya zai taimaka wajen inganta ilimi a Najeriya tambayan kenan da lewa Dr. Bashir Yankuzo wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna ta jihar Niger
alhamdulillah dangane da karin jami'o'i wato a jihar a kasar mu Najeriya zan yi cewa abu ne da yake da harshe biyu ma iya cewa ta bangare guda abu ne mai kyau kwarai da gaske me yasa ya zama abu mai kyau saboda idan muka kalli waɗanda suke wato kammala secondary kuma suke buƙatar shiga jami'o'i diddiga na statistics ya nuna cewa ƙasa da wato ainihin kashi 16 ne suke samun damar wato wucewa wato su shiga jami'a tattare da sun gama makaranta to kusan cikin kashi 4 ko kashi 5 in ka kasa to kashi 1 ne bisa 5 ko kashi 1 bisa 4 na wanda suke gama wato ainihin secondary suke samun shiga jami'a kuma suna son shiga jami'a shi yasa suka je su rubuta jam ashe inda akwai dama ko kafa da za a dauke su to za su iya ƙara karatun su in ka je dukkan jami'o'i haka zo magana admission haka zaka gani da dama waɗanda ba za su samu shiga ba saboda ashe in za a yi jami'a domin a dauki waɗannan dalibai su samu wato kwarewar karatu zamu iya cewa wannan alkhairi ne ba matsala bane kuma zai iya taimaka mu wato ainihin wannan kasa domin a ƙara wato tarbiyyantar da daliban nan su zama abin amfani ga wannan kasa ta mu sannan ta bangare na biyu kuma ma iya cewa to in za a yi jami'o'in da buƙatan kallon wani irin matsala ne wannan jami'a za ta warware kamar misali jihar Niger alhamdulillah da samun wato ainihin jami'a da ake cewa University of Education misali amma ni bayanan da ke tare da ni shine akwai wanda ita gwamnatin tarayya take buƙatan yi wato a Kwantagora wanda ita ma University of Education ne ga kuma wata yanzu wanda shi mai girma gwamna ya riga ya bada ya nemo NUC ita ma ta bada dama a yi ni tunani na da za a yi University of Agriculture ne ko University of Agriculture ko kuma University of abin da ya shafi mining domin wannan jiha akwai buƙatan wato amfana da abinda Allah ta'ala ya zuba a wannan jiha na tattalin arziki wanda zai bunƙasa kamar harkar gona harkar noma to kuma tunda babu University of Agriculture misali a wannan jiha to ina tunanin da ire-iren waɗannan specialized university din ma aka yi kokarin a samu guda ɗaya ta zama cewa University of Agriculture na ma a samu University of Education muna da University of Technology mina wannan zai iya wato ainihin wato in za a yi jami'ar a kalli wani irin wato ainihin gudunmuwa za ta bayar wurin bunƙasa da cigaban wannan jiha da ake ciki sannan abu na gaba kuma yawan jami'o'i babu kayan aiki yawan jami'o'i babu ƙwararrun malamai yawan jami'o'i babu wato ainihin taimaka musu wurin research ko bincike wannan shi ma sai ya zama cewa to yawansu bai tasiri ba kenan domin samun jami'a daga cikin manya-manyan ayyukan jami'a shine ta zama wato ainihin tana bincike wato research wannan yana da tasiri kwarai da gaske akan haifar da jami'a ingantatta a cikin al'umma to matsalar da akan samu shine jami'o'in ta ina wato ainihin ta za a rike su ya zama sun samu ƙwararrun kayayyaki aiki sun samu ƙwararrun malamai kuma jami'a ta wato biya buƙatun da ake buƙata wannan shine kadai abin da zan iya cewa amma ba haka ba na'am samun jami'o'i wannan ba aibi bane kuma abin alkhairi ne amma jami'o'in ya zama cewa suna da kayan aiki da ƙwararru kuma an kafa su domin wato ainihin la'akari da irin buƙatar da ake da ita a wannan da aka kafa din
to yanzu haka dai bayan kokarin da gwamnatocin jihohi ke yi na samar da jami'o'i a kasar haka kuma gwamnatocin jihohin sun dukufa wajen bunƙasa ilimin firamare da kuma na sakandare kamar da gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Bala Muhammad ya bayyana wa ƴan jaridu a jihar ta Bauchi.
Abubuwa ne suke tabarbarewa harkan ilimi a jihar Bauchi musamman ma a mataki na farko na firamare wanda ya kasance ga mu da dimbin malamai a gidayance a makarantun mu kuma an kaje makarantun a zahiri babu kuma muna kashe kuɗi masu dimbin yawan wajen gina sabbin makarantu da kuma gyara tsofin amma kullum makarantun ma tabarbarewa suke kuma wayansu lungunan ma ba a gyara makarantun ba ba a kawo mana ma labaran su cewa ga sunan ba su da kyau ba har wayansu ma a cikin gari abin ya zama abin takeici kwarai da gaske muna da matsala wanda naga babu haɗin kai tsakanin hukumar nan na Subeb da kuma Teacher Service Commission da kananan hukumomi da kuma kansu sakatarorin ilimi a kowane karamin hukuma da kuma commissioner da sauransu saboda haka ne na kira wannan meeting muka tattauna muka samu matsalolin mun samu cewa akwai ambaliyan malaman bogi a kowane karamin hukuma wanda wayan yawancin su ma iyalan mu ne mu ƴan siyasa da sauransu wanda aka sa su a baya ba na ƴan siyasan ba wanda ake biyan su wasu ma suna zaune a Abuja wayan suna Lagos wayan suna Kano amma sai a ce kawai ana biyan su kuɗin koyarwa a matsayin malaman makaranta kawai saboda alfarma to wannan alfarman gaskiya ba zai ba saboda talakan jihar Bauchi yana shan wahala babu makaranta babu malaman makaranta kuma babu ilimin saboda haka malaman ma wanda suka rage wayan su ma suna acaba a gari da sauransu babu mai sa idanu su kansu wanda ya kamata su sa idanu kaman ba su da ƙarfin gwiwa shi yasa muka hada kai muka tattauna kuma muka yi committee mai ƙarfi a ƙarƙashin dibici na wanda zai hada da commissioner ilimi na musamman da kuma na manyan makarantu
to masu aro a madadin wakilinmu Abdulrahman Muhammad daga Bauchi da kuma bakon namu Dr. Bashir Yankuzo sai kuma jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Jody Leather Creation naku abin yi cikin ke ci a huta lafiya sai wani makon
ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa